Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu radon mu a jamhuriyar Nijar kuma za su yi kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Niyar da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a koyaushe akan adreshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumin da yake niyyar kakabawa kasar China. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada kuri'a akan kudirin ije shugaba Donald Trump. A yau Alhamis ne ƴan takarar Democrat suke shirin yin muhawara na zaben da za a gudanar na jam'iyyar a shekara mai zuwa.
To kanin labaran kenan aka ji. Yayin da PDP jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta bayyana aniyar ta tafiya kotun koli don kalubalantar sakamakon hukuncin kotun zabe da ya tabbatar da zaben shugaba Buhari a karo na biyu. Masana shari'a na cewa
kun tsala mulki Najeriya ya yadda cewa duk wani shari'a da aka maka haƙinka ne, ƴancinka ne. In baka yadda da hukuncin kotu ba, ka dauka tsawon kwana 30 ko dai kamar abin da shari'a ce kuma haƙinka ne.
Haka kuma za a ji cewa dogarawan shugaban kasar Nijar sun harbi wata matashiya bayan da take kaucewa daga kan hanyarsu, lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke ganin.
Ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba. Ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance, ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya. Amma kafin nan sai mu saurara cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran kamar yadda muka same su. Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dala biliyan 250 da ya yi niyyar karawa akan kayayyakin China a matsayin wani kyautatawa. Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter, inda ya rubuta cewa mataimakin Prime Minister Liu ya nemi in dan yi wa China jinkiri don zagayowar bikin shekarar kasar shekaru 70 da samun ƴancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba. Dama can a wannan ranar ne karin kaso 5 da ta yi wa China daga kaso 25 zuwa 30 zai fara aiki, amma yanzu an jinkirta zuwa ranar 15 ga watan na Oktoba. Waɗannan bayanan na Trump sun biyo bayan furucin da China ta yi a jiya Laraba ne cewa za ta daga takunkumi akan wasu kayayyakin da Amurka ke sarrafawa daga lokacin da takunkumin na gaba zai fara aiki na ranar 17 ga watan Satumba.
I think they did the right thing. I think it was good for them, but they took them off. Yeah, I think it was a gesture, okay?
But it was a big move. Tunani sun yi abin da ya dace kuma hakan ya kyautu da suka janye. Ina tunani mataki ne mai kyau, wannan babban mataki ne, abinda ma mutane wato abin ya ba mutane mamaki, ni dai bai ban mamaki ba domin ni nake mu'amala da su, na san su kuma ina san su, kuma ina fatan zamu iya cimma wata matsaya. Tattaunawar kasuwancin da ake shirin fara yi a watan gobe a Washington tsakanin Amurka da China ita ce ta farko tun watan Yuni. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada kuri'u a yau Alhamis akan kudirin da zai tantance alƙaluman da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba Donald Trump. Kada wannan zaben zai baiwa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman da nazarin bayanai da take da su da nufin sanin ko kwamitin zai bada shawarar tsige shugaban kasar. Wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar bada bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kumatoci na yau da kullum. Wannan kuduri zai baiwa lauyoyin Trump damar maida martani a rubuce akan duk wata shaida da aka bayar. Dole kuma duk mambobin kwamitin su yi zabe in har an yi amfani da wannan doka. Kuma babu tabbacin cewa 'yan jam'iyyar Republican a majalisar kasar za su goyi bayan tsige shugaban akan kujerarsa. Kwamitocin bincike daban-daban suna duba batutuwa da suka shafi shugaban daga ciki har da batun kin bayyana shaidar biyan haraji batun bada tushiyar baki wa gidajen jaridu don daina wallafa labarai masu kunyatarwa da suka shafe shi da kuma batun yin amfani da kudaden masu biyan haraji a otel dinsa da kadarorinsa. Masu saurare labaran na zuwa muku daga nan birnin Washington daga nan muryar VOA Hausa. A yau Alhamis ne ‘yan takarar Democrats za su yi muhawara amma da alamu cewa za a fi mai da hankali akan ‘yan takara uku da suke kan gaba da yawan ƙuri’u. Waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, Senator Elizabeth Warren da kuma Bernie Sanders. Sauran ‘yan takara bakwan kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan ‘yan takarar. Muhawarar da za a gudanar a birnin Houston na jihar Texas da ake watsawa kai tsaye a kafafen talabijin a fadinta ita ce ta uku cikin jerin muhawara da za a gudanar na jam'iyyar Democrats gabanin zaben jam'iyyar da za a gudanar a baɗi domin tantance ɗan takarar da zai kara da shugaba Donald Trump don ɗan takarar Republican wanda yake fatan sake cin zaɓe a karo na biyu wanda za a yi a watan Nuwamba. Muhawarar da ake ɗaukan sa'o'i uku ana tafkawa ta kasance ta farko tun watan Yuli kuma a rana daya za a yi muhawarar sabanin yadda aka saba yin cikin kwanaki biyu. Wasu ‘yan takara goma ba su cika sharuɗan da jam'iyyar ta Democrat gindaya na shiga wannan muhawarar da za a yi a yau ba. Shugaba Donald Trump yana shirin kai ziyara Baltimore gabashin Amurka birnin da mafiya mazaunanta bakaken fata ne inda a baya-bayan nan ya bayyana birnin da cewa ba shi da kyan gani kuma yana cike da beraye inda babu wani dan adam zai so a ce ya zauna. A yau Alhamis ne Trump zai je Baltimore don ya yi jawabi a wani taron shekara-shekara na shugabannin majalisar 'yan jam'iyyar Republican. Ana shirin gudanar da zanga-zanga a daidai lokacin ziyarar tashi wanda ya hada da borin kushewa nuna fin wariyar launin fata da farare ke yi wa bakake. Trump ya musanta zargin nunawa mazauna garin da wakilinsu a majalisa Elijah Cummings tsanar launin fata. Ya bayyana a shafinsa na Twitter watan Yuli cewa babu wani batun wariyar launin fata cikin fadin karara abinda kowa ya riga ya sani cewa Elijah Cummings bai taimaka wa mutanen da yake wakilta da birnin Baltimore ba. Daga ƙarshe kuma al'ummar ƙasar Zimbabwe na shirin yi wa tsohon shugaban ƙasarsu Robert Mugabe bankwana na ƙarshe. Za a shimfiɗa gawar Mugabe a filin babban wasa na Rufaro a yau Alhamis ne, kwana guda bayan da aka dawo da gawarsa daga Singapore inda ya cika a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 95 a duniya. Dama can gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa za a yi wa Mugabe bikin bankwana a ranar Asabar ne, sai kuma a binne shi ranar Lahadi a makwancin gwarazan Zimbabwe da ke Harare, wani feji da aka keɓe don binne gwarzayen da suka yi fafutukar samun 'yancin kan ƙasar wanda ake kira Rhodesia. Amma dangin Mugabe sun ce su ma ra'ayinsu ya zo ɗaya da mamacin na rashin jin daɗin yadda aka hamɓare shi akan mulki a shekara ta 2017 wanda ya sa ƙasar ta koma mulkin soja ƙarƙashin ikon Emmerson Mnangagwa tsohon mai bashi kariya kuma magajinsa, don haka suke so su binne shi a Kutama garin haihuwarsa.
Aisha Ma'az kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bayan da kotun zaɓe a Najeriya ta fitar da zaben shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta bayyana aniyarta ta tafiya kotun koli. Tana mai ganin kotun kolin za ta jingina hukuncin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Salisu Shehu Ashaka ya haɗo mana.
Yayin da PDP ta bayyana aniyar tafiya kotun koli don kalubalantar sakamakon hukuncin kotun zaɓe da ya tabbatar da zaben shugaba Buhari karo na biyu, APC na cewa wannan nasara ce ga demokradiyya.
A lot of the things said today are with all respect wrong. They are application of the Constitution and the provisions of the Electoral Act, their evaluation of the evidence or non-evaluation at all of the evidence led.
Dai daga manyan lauyoyin PDP Mike ya ce akwai bangarorin hukuncin da dama da kotun ta kaucewa hanya da kuma yana da ƙarin gwiwar kotun koli za ta jingina hukuncin me ke kawo hasashe ne yadda hukunci zai kasance gabanin yanke hukuncin kotun Barisa Ibrahim daga Jiku ya halarci zaman kotun
zargi ne da ake ma'aikatan shari'a ba wai manyan kotuna ba na kotun Allah ya sako kotu ba fil wannan wanda ake kawo ƙara na shugaban ƙasa ko na gwamnati tun daga kotun anguwa na kira area court ana samun muddai ko muddai lai mai karin shekara ya fara cewa shi an nuna mashi gata ko bai da kuɗi ko bai da ko bai san bai shari'a ba ko wani abu to wannan tun daga farko yana kawo nan zargin shi sa duk shari'a din nan shari'a duk kotun da aka yi ta to kowa yana ganin hashin biyu ne na farko ba za a mashi adalci ba kuma ga dalilansa kuma lokacin mutum adalci aka yi amma saboda bai da gaskiya zai ba mashi adalci ba shi sa kullun tsarin mulki Najeriya ya yarda cewa duk wani shari'a da aka maka haƙƙinka ne ƴancinka ne ko mai ƙara ko ranar da aka yanke hukunci za a ce in baka yarda da shawaran kotu ba ko hukuncin kotu ba ka ɗauka ƙarasin kwana 30 ko dai kamar abin da shari'a ce kuma haƙƙinka ne dole ne a faɗa maka da yaran da kake ji a lokacin da ake hukunci
Umar Waziri Kumo ɗaya daga hadiman shugaba Buhari ne da ke cewa shugaban sam bai katsallan danga shari'a ba
ko maganar kumbiya kumbiya mai girma shugaban kasa baya sa baki a harkan kotu in ka duba ai kisa aka bar musu zamfara kisa aka bar musu Bauchi kisa aka bar musu Adamawa inda mu PDP ne ina ma bara ma san da yake ba ruwa ba inda muna mun yi halin su suka yi shekara 10 da ta wuce inda mun yi wannan halin da bara ma san ina jira bara san da yake ba ruwa adalci shugaban kasa ne yasa ma kaga an sake
za a ci gaba da sharhi kan wannan hukuncin daga mayar jam'iyyun adawan CUPP ta ce kotun na aiki ne kawai don cimma muradin gwamnatin APC Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
to a gaida Salih Shehu Ashaka to ga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda wata sabon muhawara ta kunno kai bayan da dogarawan shugaban kasa Isuf Muhammadu suka harbi wata matashiya da ke kan hanyar su lamarin da masu kare haƙƙin bil'adama ke kira da gaggauta gudanar da bincike ga rahoton Sulaiman Barma
cikin yanayin kaduwa da zullumin faruwar wannan al'amari ne masu amfani da shafukan sada zumunta ke tafka muhawara daga yammacin jiya Laraba kawo yau ganin yadda ba zato ba tsammani har sashi ya afkawa wannan matashiya mai sunan Jamilatu a yayin da take kokarin gabatar da takarrunta a ofishin ministan kudin kasa da nufin a bata damar gogewar aiki a fannin da ta karanta faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da ayarin motocin shugaban kasa ke shirin wucewa yasa jama'a nuna dogarawan fadar ta shugaba Isuhu da dan yatsa Alhaji Nuhu Muhammadu Arzuka na shugabancin kungiyar kare haƙƙin dan adam ta MPCR
ina ne hadda takardar da ta bashi izinin yana iya halin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance ai da ba za ta yi yuwa ba a ce wannan abin ya wakana za su sanin abin da za su iya kwatanta mata su fada mata su ja hankalinta su kiyaye tunda mu ai shugaban kasa ba da ƙarfi bane kawai zaka zabe ne akai
gudanar da bincike don tantance ainihin tushen wannan harsashi a shirin gano jami'in da ke alhakin wannan harbi wata hanya ce da za ta tilastawa dogarawan fadar shugaban kasa su shiga taitayin su inji Abdul Alhaji Idi wani dan rajin kare demokradiya na kungiyar FSAN
shugaban kasar da su annan mutanen da sojojin suka rena su ne suka zabe shi kenan ya kamata su darajanta ƴan kasa ba aikin su bane su walakanta ƴan kasa ba aikin su bane su tuza ta ma ƴan kasa aikin su su kare shugaban kasa
hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta na gwada wannan matashi ya zaune hannunta guda na dada bandeji alamar da ke nunin ta ji mummunan rauni sauraka shugaban MPCR ke ganin
tana da incin ta kai kara uwayenta da ita su kai kara akan ahalbita za a yi plant country x in an yi plant country x za a nema a samo x din nan wane ne
dukan wani yunkurin jin ta bakin kakakin gwamnati minista Zakariya Abdulrahman da mataimakin sa Tsayebu Lawan Sallau ya ci tura sule mumuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar Niger
to Allah ya kyauta a gaida Sulaiman Mana Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirin na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu je. Masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kiran bace taba daukan ciki ba kwata kwata ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukkan su biyu. Ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta bata ganin shi kowane wata kenan.
Bata ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala. Wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata kwata akwai abinda muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗu a samu juna biyu din. To su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa wata kila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda wata kila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility. Wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai tayi aure misali kamar more than one mijin tayi auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an yi bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint din ka samu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata 6 za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1 wannan dole ne za mu fara bincike a kanta amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin da yanda ya kamata su sadu kamar so uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai inda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai. Ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1 ko kuma in shekarunta sun dare 30 35 kuma aurenta ya wuce wata 6 to zamu fara bincike amma binciken muna fara ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki mani kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada indai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane sai mu fuskanci na mace mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kudi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo indai misali wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jininta mu duba hormones enter inda ya normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa hadda guda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone enter normal zamu iya ce wata ciki ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke wucewa HSG shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu
to likita kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma kasa da 35 a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samu mace ko namiji da irin wannan matsala
a mata je daga shekaru 35 din kwayayen jikin mace suna raguwa quality suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina quality su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa duk zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau
wani lokacin zaki ga mata sai ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar
matsalolin wannan suna da dan dama amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defects wato kan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi bai hormone din bai producing din shi yanda ya kamata ba cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa inda babin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to inda har babin ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare wayannan biyu sune wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa
to likita kamar misali idan har mace ta yi ciki su daya ya zube ta yi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna
in ta zo asibiti yawanci abin shawaran da muke ba su in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki in bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle wata kila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalar naki ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikin ki shi ya ja miki wannan matsalar ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan zamu yi wa matan bayani akai gashi kuma mu dauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yadda Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne zamu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita to wannan zamu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once they any identify me ne matsala za mu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna
to likita sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka duk wani matsalan da ke tafiye da mutum yazo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pin in the patient din yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da yasa wannan abin ke faruwa indai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa ga kuma yanda zamu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle bane dama ba wani matsala bane fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course zaka yi involving mijin zaka yi involving iyayenta ɗan uwanta su bata kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a ni ne damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once I identify cewa ga problem din za iya gaya mata abi kuma yanda za iya treating din shi in kuma ba abinda za iya treating bane still itunatarwa akai akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya ka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na fada din ne na identifying problem din da kuma bada treatment shine muke yi Masu sauraron mu kada da yake sha'afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hauwa Umar sai aman afuwa ba zan san damar ka muku ra'ayoyi masu raro ba amma kafin mu karkare shirin ga Aisha ta dawo da takaitaccen labaran duniya
Shugaba Donald Trump ya jinkirta takunkumi na dalar biliyan 250 da ya niyyar karawa akan kayayyakin China a matsayin wani kyautatawa Trump ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter inda ya rubuta cewa mataimakin Prime Minister Liu ne ya nemi ni in yi wa China jinkiri don zagayewar bikin cikarar shekara 70 na kasar samun yancin kai rana 1 ga watan Oktoba. Kwamitin Shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada kuri'u a yau Alhamis akan kudirin da zai tantance alƙaluma da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaba Donald Trump. Kada wannan zaben zai baiwa shugaban kwamitin izinin yin zama na musamman don nazarin bayanai da take da su da nufin sanin ko kwamitin zai bada shawarar tsige shugaban kasar. Wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar bada bahasi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kwamitoci na yau da kullum. A yau Alhamis ne 'yan takarar Democrat za su yi muhawara amma da alama cewa za a fi mai da hankali akan 'yan takara uku da suke kan gaba a yawan kuri'u. Waɗanda suka hada da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, Senator Elizabeth Warren da kuma Bernie Sanders. Sauran 'yan takarar bakwai kuma sai sun yi da gaske kamun su kara da sauran manyan 'yan takarar.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma can anjima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ki zai ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata da adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatarwa sai kuma waɗanda suka bada umarnin wannan shiri Malama Julie da Malam Leo sai kuma injiniyan mu na yau El Santos Mr. Phil Hashin kuma yake cewa kada ku kashe rediyon ku domin Amina da Zara'u na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa